been put me above me. I would gather shells for weaving magic spells to bind thee to me. Changing seasons make the sun shine. If you'd be mine, la 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 la.
Da 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 da